أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali ibn Abi Talib wanda yake cikin makarantar CJD a birnin da magaran jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 19 ga watan Zulqa'da shekarar 1447 Hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 5 shekarar ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati Salaf Ahli Sunnati wal Jama'a littafi wallafar babban malami Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya satin da ya gabata malam ya fara koro mana bayani dangane da maganganun magabatan kwarai Ahli Sunna akan abin da ya shahi wato yin biyayya da kuma hani akan aikata bid'a mun ambaci maganganu kamar guda 21 zamu tashi cikin magana ta 22 wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 55 Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci malam bayan yayi wancan maganganu da suka wuce magana ta ƙarshe da muka karanta ita ce maganar Fudail ibn Iyad sai malam yake cewa wa qala sahabiyyu al-faqih عبد الله بن عمر رضي الله عنه لمن سأله عن مسألة وقال له إن أباك قد نهى عنها ما لنسيك ومغنى صحابي عبد الله بن عمر الله مدوك كين سركي أكار يرداء أجريس دشيد ما يفن ناشي لوك تند ونيكي مشي تنبيا أكم وتا مسألة تو دي باش أمسا سيمتن يكي تنمشي إن أباك قد نهى عن هذا ya zaka bani irin wannan amsan ai babanka Umar ibn al-Khattab yayi hani akan wannan abin da kake cewa ai kaza kamar misali ka tambaye mutum ne ya ce maka to ya kamata ai kaza in ya ga maka haka sai ka ce to ai babanka ba haka yake yi kamar irin haka nan mutum ne ya ga mashi to miji wace irin amsa ya ba wato shi wannan bawan Allah bazin nan kamar ya danya ko amsa yayi wace irin amsa ya ba wannan bawan Allah sai ya ce mishi a amru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a haqqu an yuttaba'a aw amru abi yace shin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya dace abi ko kuma umarnin babana inna yanzu kai na gaya maka abinda na gaya maka magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma kai kana ce mini wai babana yayi hani akan wannan abu to shi ne ke cewa shin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a bi ko kuma dai umarnin babana to kaga wannan magana tashi tana nuna mana cewa ita shari'a in ta zo babu ruwanta da abinda babanka yace in dai shari'a ta ce kaza to babu hira kace to ai babana ba haka ba yake kamar ala sabilil misal in aka ce ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah sai aka ce yana kaza yana kaza yana kaza kai kuma sai kace to ai ni babana ba haka ba yake tashi sallah to kaga tambaya anan shine shin da abinda shari'a ta zo za a yi aiki ko kuma da abinda kai babanka yake kaga dole aje magana babanka ayi aiki da abin da shari'a ta zo da shi to shine malam yace فكان رضي الله عنه من أشد الصحابة اتباعا للسنة وإنكارا للبدع. شي وانا عبد الله بن عمر يا كسانتي yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka fi sauran mutane yin biyayya ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya kasance daga cikin mutanen da suka fi yawan sauran mutane yawan inkari, yawan nuna kin amincewa dangane da bid'a. Sai ce faqad sami'a rajulan atasa, wata rana yaji wannan mutum ya yi atishawa, ita ce al-atas, ya yi atishawa shi Abdullahi bin Umar, sai ya ji wannan mutum ya yi atishawa. Faƙala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, da ya ji shi sai ce mutum da ya atishawa sai ce alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kaga ya dan wuce guna da iri kaɗan. To amma kaga mutane wani lokaci a cikin al'amarin na addini suna dan wuce guna da iri. Bayan ya ce alhamdulillah sai ta yi wassalatu wassalamu ala rasulillah, sai Abdullahi bin Umar sai ya ji shi, wannan ya yi kawai, sai Abdullahi bin Umar sai ya ji shi. Sai faƙala lahu ibn Umar, Abdullahi ɗan Umar sai ya ce mishi, ma hakaza allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ai mu ba haka ba manzo Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya koya mana, ya karantar da mu. Bal qala, abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, iza atasa ahadukum falyahmadillah, idan ɗayanku yi atishawa to ya yi godiya ga Allah, walam yaqul wali yusalli ala rasulillah, annabi ba ta yi ba kuma mutumin in ya waɗi haka nan ya ce ya yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan abin da ya faru, duk da cewa shi mutumin ya kwatanta yin biyayya dangane da abin da ya zo na shari'a, shine in mutum ya atishawa abin da shari'a ta tanada ya ce alhamdulillah, kai kuma da kake kusan shi in ka ji shi sai ka ce yahdikumullahu wa yuslih balakum, haka shari'a ta ce. To yanzu shi wannan bawan Allah yana kusa da Abdullahi dan Umar da ya atishawa sai ya ce alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kaga yanzu in wani wanda bai san ta kan sunna ba ya ji shi sai ya tsammani haka shari'a ta tanada. To amma da yake yana tare da sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar, sai yi mishi inkari, kaga bai kyale shi ba, ya ce kai ana kai larabcinka yayi nisa har da ƙari haka irin wannan, sai ya ce dakata, wannan al'amarin da kake yi na shari'a ne, shari'a bata ce ba in mutum yayi atishawa ya ce alhamdulillah to kuma yayi salati ga manzon Allah, abinda shari'a ta tanada shine in mutum ya atishawa to kawai yayi alhamdulillah, iya abinda shari'a ta ce mishi kenan. To kaga wannan abinda Abdullahi dan Umar yayi yana karantar da mu, mu kanmu in mun gani wani mutum yayi abinda shari'a ta zo da shi sai ya ƙara akan wanda shari'a ta ce ya wuce guna da iri, to ba shiru za mu yi mu kyale shi, sai mu yi inkari mu nuna mishi wannan abin da yayi ba daidai bane ba. Sai malan yace wa qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma liman arada as-sunnah bi qawli Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma, sannan Abdullah dan Abbas Allah ya kare da a gare su biyu da shi da mahaifin shi, shi ma wata rana ya ambata wani abu na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka samu wani daga cikin mutane sai yake ce mishi alaga ta malam, wannan abin da ka wadi ai Abubakar da Umar ba haka suka cewa, shi kuma yana faɗin abin da yazo a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ce mishi ai Abubakar da Umar ba haka suka ce ba, kai ya zaka wada haka, kaga irin wannan mutane ana samun su, kana ce mishi annabi ya ce na su malan wani wasu ba haka suka tahewa a kai, ana ce mishi annabi shi kuma yana su malan wani, to kamar haka ne Abdullahi dan Abbas da ya ka sunnar. Sai wannan mutum ya ce mashi to Abubakar da Umar ba haka suka ce ba, su ga abin da suka ce kaza ne, to ka ji amsar da ya bashi, sai ce mishi yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, ana gak da duwatsu su sabko a muku ruwan duwatsu daga sama, aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa taquluna qala abu bakr wa umar, yace yanzu ina ce muku manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace ku kuna ce mana abubakar da umar sun ce sai ce to ina yin tsoran Allah ya kusa jeho muku ruwan duwatsuna a dalilin wannan magana da kuke wai to in aka ce maka annabi ya wadi to kuma me kake jirawa magana wa kuma zaka bi bayan wannan har ka ce wai a to kuma ai wani kaza yace to wane ne wani in aka dinganta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abin yana sawa magabata na kwarai su yi hushi in sun ji ana yin shi sannan kuma mai da martani suke yi ba kyaliya suke ba sai yace wa sadaka wallahi ibnu abbas radiyallahu anhuma fi wasfihi li ahli sunnati haythu qala mallan yace haqiqa abdullahi dan abbas tabbas yayi gaskiya nayi rantsi da Allah tabbas yayi gaskiya a lokacin da yake fada da ya siffanta ahli sunna Abdullahi ibn Abbas yayi wata magana dangane da ahli sunna yana mai siffanta su shine mallan yace ina mai rantsuwa da Allah wannan magana da ya fada yayi gaskiya menene yace cewa yayi an nazaru ila ar-rajul min ahli sunnati yad'u ila sunnati wa yanha 'anil bid'ati sai yace fataha ya bihi nafsi yace kallan mutum wanda yake ahli sunna ka kalle shi da idanunka irin wannan mutumin da ahli sunna ne shi kuma yana kira zuwa ga sunna sannan kuma yana hana aikata bid'a to kallan wannan mutumin ta haya bihi nafsi yace ina kalle shi ina ji a cikin raina ya samu ƙarin rayuwa da aminci sai in ji raina cikin salama sai in ji raina cikin aminci a dalilin kallon shi to kaga yanzu da yawa daga cikin malamai waɗanda suke kira zuwa ga sunna suke hani akan bid'a kai da kanka in kana kallon su sai ka ji zuciyarka ta samu cikakken itmi'inani da nutsuwa a cikin ta da wani ƙwarjini da suke maka sai ka ringa ji kawai suna buri ka kai ma ka rasa yane ne akai to irin wannan abin ne yake faɗi me yasa saboda suna kira zuwa ga sunna kuma suna yin hani akan bid'a sannan al-Imam al-Hafiz Sufyan al-Thawri Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama shi kuma cewa yayi idza balagaka an rajulin bil mashriqi annahu sahibu sunnatin fab'ath ilayhi bisalam faqad qalla ahli sunnah Sufyan al-Thawri yake cewa in labari yazo maka cewa akwai wani mutum a ƙarshen kololuwar gabas din duniya labari yazo maka a gabacin duniya akwai wani mutum ahli sunna ne malamin sunna ne shi labari yazo gare ka yace fab'af ilayhi bisalam to ka aika mashi gaisuwa kace kana gaida shi faqad qalla ahli sunna yace haqiqa ahli sunna sun yi karamci a yau to kai kaga wannan maganar da Sufyan al-Thawri yake yi Sufyan al-Thawri dene daga cikin tabi'ai tun a wancan lokacin shekara da nawa shekara ta 100 karni na farko bayan hijira ya hadu wannan magana yake cewa ahli sunna sun yi karamci to mu kuma a yau me zamu ce mu da muke rayuwa a yau karni na 15 shi a karni na farko ne yace ahli sunna sun yi kada to kashi abin da yake cewa illa bari yazo maka akwai wani malami masanin sunna a ƙarshen gabas ta duniya yace to ka aika mashi sallama kace kana gaida shi to yanzu jama'a ai muka tambayi kawo nan mu da muke rayuwa ana so nawa ne kai labari yazo maka ba ma wai wanda ka san shi ba a hudda magana waɗanda ka san su malaman labari na malamin sunna nawa yazo maka kuma kaji labari ga wannan zai tayi wannan garin da wannan malamin yake ka taba cewa a gaida mashi ka gani muna da sakaki da wannan to abin da Sufyan al-Thawri yake nufi shine in ka ji labarin shi to ka aika ka ce a gaida maka shi ka ce wani dan wani yana ce ya ce a gaida ka wannan abu ne wanda yake da fa'ida sosai kwarai da gaske sannan at-tabi'i al-ayyub al-imam ayyub as-sakhtiyani shi ma wannan babban malami ne daga cikin malaman tabi'ai Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama sai yake cewa inni la ukhbaru bi mautir rajuli min ahli sunnah yace tabbas ni ana bani labarin mutuwa ta wani mutum daga cikin ahli sunna kamar a ce in wani ahli sunna ya mutu yace sai a bani labarin tace fa ka anni afqidu ba'da a'sabi, yace in aka bani labarin kai ka ce wani bangare wasu sassan jikina ne na rasa abinda nake ji kenan, saboda wani malami na ahli sunna an rasa shi, wannan rasa shin da aka yi sai in ringa ji tamkar ma wasu sassan jikina ne na rasa. To amma yanzu kaga akwai wanda in ahli sunna malami ahli sunna ya rasu murna ma zai suna farin ciki, kai wani ya mutu mutane sun huta kuma malami ne ahli sunna, kaga wannan mugun abu ne, kaga magabata abin da in aka rasa ahli sunna sai su ringa ji kamar ka ji kai ne ka ringa ji an cire maka hannu, ya zaka ji in yau aka waye gari baka da hannaye, ya zaka ji aka waye gari baka da kafawo, haka suke ji in wani malami ya rasu na ahli sunna. Kamar yanda nan al-Imam Fudail bin Iyad Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa inna lillahi ibadan yuhyi bihimul bilada wa hum ashabus sunna, yace Allah yana da wasu bayi wa'inda da su ne yake raya birane, Allah yana da wasu bayi a cikin mutane a dalilin su sai ya raya birane, yace wa hum ashabus sunna, su ne ma'abota sunna, ma'ana ahlus sunna wal jama'a, duk inda ahlus sunna wal jama'a suke to Allah yakan raya birane ta hanyar su, a dalilin su sai ya zamanto wa'innan biranen sun rayu. Jama'a in muka dauki misali akan wannan garin namu na Damaga, da Allah wa'insu mutane ne suke raya garin wannan da ambatan Allah subhanahu wataala, duk inda kake ka gani ana karatu, ana karanta maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ana fasara Al-Qur'ani, galibi in ka bincika sai gani ahlus sunna, mafi yawa ahlus sunna ne suke wannan aiki, kaga kenan ashe da gaske abinda shi Ayyub as-Sikhtiyani ya faɗi, yake cewa Allah yana da wasu bayin da yake raye birane da su, a wannan Fudail bin Iyad Allah yana da wasu bayin da yake raye birane da su, su ne ahlus sunna wal jama'a. Sannan Abdullah ibn al-Mubarak wanda ake ce mashi Imamul Mujahidin, shi ma Allah ya ji kansa rama yayi wata magana sai yake cewa ilam ay akhi, yace ya kai dan uwana ka sani, annal mautal yawma karamatun li kulli muslimin laqiya Allah ala sunna, yace ya kamata kai dan uwana ka sani ita mutuwa in ta zo ta samu musulmi wanda ya gamu da Allah akan sunna, yana ya mutu yana ahli sunna, in mutuwa ta dauke shi to wannan mutuwa karama ce a gare shi, kada ku yi bakin ciki dan mutuwa ta same shi. Akwai wanda yanzu aka rasa shi sai gani ana bakin ciki saboda an rasa shi, kuma Allah kadai ya sani a wani hali ne ya mutu, a wani hali zai je samu lahirar shi, ana bakin ciki da wannan. To yake cewa in mutun ya mutu akan sunna, akan tafarkin sunna, to ku gane da cewa ita wannan mutuwa karama ce a gare shi. Sai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yace tabbas mu daga Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma. Sai ce fa ilallahi nashku wahshatana, lalle zuwa ga Allah muke kai kukan wannan rashin namu. Wa dhahaba al-ikhwan, zuwa ga Allah muke kai kukan wannan tafiya ƴan uwa da suke yi, yau kaji an ce malam wane ya mutu, yau kaji an ce malam wane ya rasu, in an kwambi kaji an ce shi wancan shi ma Allah ya mai cikawa, kuma duka in ka bincika ahlus sunna yace to zuwa ga Allah muke kai koken mu na tahiyya wa'innan ƴan uwa namu. Sai yace wa qillatul a'wan, muna kai koken mu zuwa ga Allah gami da karamcin masu taimakon tahiyyus sunna, saboda duk in ahlus sunna ya mutu kaga masu taimaka ma sunna sun samu raguwa a cikin tayyesu. Sai ce wa ilallahi nashku azima ma halla bi hadhihi al-ummati min dhahabi al-ulama, kuma zuwa ga Allah muke kai koken manna abu mai girma da ya samu wannan al'umma na rasuwan malamai. Jama'a in ka kalli rayuwa a yau ina manyan malamai suke, babu su, kuma da ka ji an ce wani malami ya mutu sai ka ji babban malami ne wanda in ya mutu da wuya a samu irin shi, to kaga malamai sun tafi, to wannan tahiyyar ta malamai babban musiba ce akan ƙasa, shi ne ke cewa muna kai koken mu zuwa ga Allah akan tafiyan malamai wa ahli sunna, da tafiyan ahli sunna wa zuhuri bid'i, kuma muna kai koken mu ga Allah da bayyana bid'o'i, saboda duk in malamai suka tahi na Allah to zaka ga bid'o'i sun bayyana a cikin al'umma, sun sayo kai ta ko ina, ka ga bid'o'i sai ƙara yawa su, saboda su malamai in suka mutu
to mutane za a waye gari ba su da mai gaya musu gaskiya dangane da lamarin addinin Allah subhanahu wataala. Sai zamanto sun kama ɗan a ta asha, sun kama ɗan wato bani ko kuma ɗan nayi kai, waɗanda ba su da ilimin addinin, waɗanda ba su san yaya aqidar magabata take. Shine a wani hadisi na Abi Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, sai ce walakin yaqbidu walakin yantazi'uhu bi qabdi al-ulama hatta idha lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa aftu bi ghairi 'ilmin fa dallu wa adan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma qala alaihi salam yake cewa lalle Allah bayya cire ilimi daga cikin mutane cirewa. Da ake cewa a ƙarshen zamani Allah zai ɗauke ilimi, a'a ba ilimin bane ba gaba ɗaya Allah zai ɗauke shi cimak daga cikin al'umma ya zamanto babu ilimi a cikin su, a'a sai ce walakin innama yanji'uhu bi qabdi al-ulama, Allah yana ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai. Sai a waye gari duk wanda suke mutuwa sai gani malamai ne, sai a waye gari malaman al'umma duk sun mutu, to aka waye gari babu malamai ba. Sai ce hatta idza lam yabqa 'aliman, in aka waye gari babu wani malami da yayi saura, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, sai mutane su koma wajen jahilai suna neman fatawa. Kaga yanzu dai Allah ya ruwa muku asiri akwai sauran malamai, to za a waye gari lokacin da Allah zai dauke malaman duka, sai zamanto wanda kuke neman fatawa a yansu su ku a gurinku su ne malaman, amma a zahirin gaskiya su jahilai ne. Fa aftu bi ghairi ilmi, za a nemi fatawa a wajen su sai su yi fatawa ba tare da ilimi ba. Annabi yace fa dallu wa adallu, sai su bace kuma su batar da mutane. Wal iyaz billah, me ya yi wannan? Saboda za a waye gari Allah ya dauke malamai. Shi yasa dauke malamai ahlus sunna ko kuma rasuwar malamai ahlus sunna musiba ce wadda take babba a cikin al'umma. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Sai yake cewa qala al-imam al-muhaddith Utaybah bin Sa'id rahimahullahu ta'ala, babban malami masanin hadisi Utaybah bin Sa'id Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama, shi kuma cewa yake yi idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla al-hadith mislu Yahya bin Sa'id wa Abdullah wa Abdurrahman bin Mahdi, yace in ka gani mutum yana son ma'abota hadisi, malaman hadisi kamar Yahya bin Sa'id, kamar Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rawaya, kamar Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rawaya wa zakara qauman akharin, kuma ya ambaci wasu mutane kamar wa'annan, ya zano wasu jama'a daga cikin malaman hadisi wa'anda suke rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace in ka gani mutum yana son su, yana kaunar su, yace fa innahu ala sunna, to ka gane da cewa wannan mutumin yana kan tafarkin sunna. Wa man khalafa ha'ula'i, yace duk wanda kuma kaga ya saba ma wa'annan da aka zano, sai ce fa'alam annahu mubtadi'un, to ka sani cewa wannan mutumin dan bid'a ne. Kaji ma'ana san su shi yake nuna cewa kai ahlus sunna ne, kin su shi yake nuna cewa mi kai dan bid'a ne. Kuma wannan maganar da ya wadi kaga buri yayi kama da mutum. Yanzu a wannan zamanin Allah ya kama wani lokaci wanda aka samu bayyanar wa'ansu mutane wa'inda suke inkarin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da kaga mutum an wayi gari ana gaya mashi wai a al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce kaza, sai ya ce kajuha, wane ne bukhari, baharin ma kaza da kaza da kaza da kaza, sai kaji mutum ya bayyana magana mara kyau ga imam al-bukhari, ce a ai baharin ma ƙarya yake. Kaga daga nan kai ba sai an sha wahala ba, tun daga nan alama ce da take nuna cewa wannan mutumin ba akan tafarki mari da cike ba, dan bid'a ne cikakken shi. Saboda me yasa baya son ma'abutan hadisi? Yanzu su waɗanda suke rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani lahi gare su? In ba dan waɗannan da suka rawaito hadisai ba, shin a yau yaya za mu bautata ma Allah daidai? Ba zai yi ba. Allah subhanahu wataala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakah, ku tsaye da sallah ku ba da zakka. To jama'a yaya za mu tsaye da sallah? ita sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin ta daidai daga warkuwa karshe babu ita a Qur'ani. Kuma kai baka isko Annabi ba, yau Annabi da ya bar duniya shekara 1437 da Annabi ya bar duniya. Da 40 hijira ce ko? Da ya bar duniya da 37. 1400 kai baka isko shi ba, kuma kai yanzu kake rayuwa, kuma an ce yanda yayi addini haka zaka yi addini. A Qur'ani an ce ka tsira sallah, jama'a zaka kai sallah. Dole kana bukata a gaya maka ga yanda yayi sallah din sannan ka aikata ta. To yanda yayi sallah kuma a hadisi aka rawaito su wa'annan da kake zagi su suka rawaito sallah, kuma kai ka zo ka ce a ƙarya suke ma Annabi, to kai ka wasa yin sallah kenan ko? An ce kuma wa'atu zakka, ku bada zakka. Allah ya ce a bada zakka, amma bai wadiya za a huda zakkan ba. Da Allah in ka tayi kai kauda kayan gonanka ya zaka akwai zakka a ciki. In kudinka suka kai miliyan nawa ne zaka huda zakka? Ka san yanda zaka huda zakka? In sun kai miliyan 100 sun kai a huda musu zakka ko ba su kai ba? To in sun kai a miliyan 100 nawa ne za a huda? Baka sani ba. Kana da dabbobi, kana da garken awaki, awakinka 200 ne, a cikin su sun kai a huda zakka, to sun kai da nawa za a huda? Baka sani ba. Qur'ani bai faɗi maka ba. Kana bukatar mi? Kana bukatar ka dawo a hadisi, tabbas Annabi yayi bayani yanda za a huda wannan abubuwan gaba daya. Kai kuma yanzu an ce maka ga wanda suka rawaito hadisin ka ce mutanen manza ne, to ga mun yanda zaka kai addini ba zai yi ba. Kaga ka zama batacce wanda yake batar da mutane, saboda haka duk wanda yake ce maka wai shi zai yi rayuwar addini babu hadisi, to ba karamin rudade bane ba, a rude yake karka yarda kai, kai kuma ya ruda ka. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan sunna. Sai malam yake cewa wa ma asdaqa qawla al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wa wasfahu li ahli sunnati wa huwa yaqul, yace mi ya kai gaskiyar maganar imam ash-shafi'i lokacin da yake siffanta ahli sunna yana cewa idza ra'aita rajulan min ashabi al-hadith fa ka'an idza ra'aitu rajulan min ashabi al-hadith fa ka'anni ra'aitu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi'i yace in naga wani malamin hadisi gashi nan a zamane yana karanta hadisi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai in ringa ji kamar ga ni nan ina kallon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda sahabban Annabi su Annabi suka yi rayuwa da shi, su ne suke cewa ai Annabi yace, saboda a gaban su ya wadi, to kuma yau ga wani nan yazo yana maimaita wannan zancan, yace in na ganshi sai in ringa ji kamar na ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga ashe wannan girmamawa ce, wanda zaka ce in ka ganshi kamar ka ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ana magana girmamawarka a gare shi, tabbas kana girmama shi. Haka ya dace a samu tsakankaninmu da waɗanda suke mu abota hadisi. Sannan al-Imam al-Auza'i Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama, shi kuma cewa yayi al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilm. Kaji malam Auza'i ta yi ilimi bai amsa sunan ilimi, sai dai abin da ya zo daga sahabban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, amma abin da bai zo daga gare su ba, abin da bai zo daga ɗaya daga cikin su bai ce falaysa bi ilm, wannan abin ba ilimi bane. Kaji ha, saboda tsantsan girmama sahabbai ta yi duk abin da ya zo daga gare su shine yake amsa sunan ilimi, wanda kuma bai zo daga ɗaya daga cikin su ba, yace wannan abun babu yanda za a yi amsa sunan ilimi, ba za a kiraye shi ba ilimi, kuma ba za a kalle shi ba matsayin ilimi. Haka lamarin yake dangane da al'amarin addini jama'a. Duk lokacin da kake so ka aika ka auna ayyukan da kake gabatarwa akan tafarkin daidai kake ko kuma akan bata, to tabbas kana buƙatan ka saisaita abin da kake aikatawa da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka aikata. In yayi daidai to shine kake kan daidai, in ya saba da abin da suka yi to ko shakka kakkai tabbas kana kan bata, kuma ya kamata ka gyara. Sannan malam yace wa ma ajmala fiqh al-imam at-tabi'i al-hafiz faqih al-iraq ibrahim an-nakhai fi al-ittiba'i wa adam al-ibtida'i haythu qala rahimahullahu ta'ala, yace mi ya kai kyau kamar maganan masanin fiqh babban malami tabi'i kuma al-hafiz wanda yafi kowa sanin fiqhu a ƙasar Iraki al-Ibrahim an-Nakhai, kaji sunan shi, babban tabi'i ne kuma masanin fiqhu Ibrahim an-Nakhai, yayi wata magana في الاتباع وعدم الابتداء اي وقت ما gana akan yin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin biyayya ga sunna da kuma hani akan yin bid'a sai yake cewa law anna ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallama masahu ala dhufrin lama ghasaltuhu iltimas alfadl fi ittiba'ihi kaji ibrahim an-nahai yake cewa inda ace sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi shafa akan warci lama ghasaltu wace to ni ma in nazo bazan wanke shi ba shafa zan yi farce dai wannan kaga ai warce ba wani abu ne wanda ta ka karaya karya ko karamin abu ne mafi karamin abu ne warce yace da a ce sahabban annabi shafa shi suka yi yace wallahi in nazo ni ma bazan wanke shi ba shafawa zan yi me yasa yace iltimas alfadl fi ittiba'i ba dan komai ba sai dan in samu fadala ta yin biyayya a gare su jama'a wannan tabi'i ne wa yake neman fadala samun fadala ta biyayya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin mu yau a rayuwar mu haka muke gabatar da rayuwar mu zaka gani rayuwar mu ba haka ne ba shi yasa ina daga cikin malaman mu Allah ya ji kanshi ba dan ya mutu ba yake wadi yake cewa wallahi mu ahlus sunna inda ace shahwar kai daidai da shahwar kai sai da hadisi zamu yace wallahi ba zamu yi ba sai mun tabbatar mai hadisi yace daga nan za a fara ko daga nan sannan mu mai wannan shine ahlus sunna abin da yazo a nassance shi zaka aikata saboda tsantsar neman fadalar biyayya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malin yace wa qala at-tabi'i al-hafiz qatada bin di'amat al-basri katada tabin di'amat al-basri Allah madaukakin sarki ya ji kanshi malami ne tabi'i Allah ya ji kanshi da ma yake cewa yace a haqqu man saddaqtum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhina ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dini yace wanda zakku gaskata haqiqanin gaskatawa yace sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk in aka ce maka sahabi ya wadi to kakka wani shakku akan wannan abin kawai ka gaskata in dai abin ya tabbata shi ya fadi to ka gaskata kakka wani shakku akai me yasa yace alladhina ikhtarahum Allahu li suhbati nabiyyi saboda su sahabban wannan su ne wanda Allah ya zaba dan su kasance abokanai ga annabin shi jama'a yanzu kai da kanka nan kowa ana yana da babban aboki wanda amintaccen shi ne ya yarda da shi kullun ana ganin ku tare da shi an san shi in aka ganshi an ganka in aka ganka an ganshi radda ba ganshi ba in aka tambaye ka wani ina wani yake in ka wadi magana da Allah an yi shakku akan ta ba za a yi shakku akan ta saboda an san kawai in ka wadi haka ne a wani da Allah ina zamu samu wani in ka ce kwalliya kai tsaye kwalliya za a dosa saboda an san ba za ka mai ƙarya ba in dai ka wadi kawai an san haka nan to yaya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rayu da shi suka bada rayuwar su dan shi za su wadi abu kuma wai a ce ga wannan dan bana bako yana shakku akan wannan magana kai ka san akwai ƙarin duba a cikin wannan abu sai ce wai iqamati dini kuma wa'annan sahabban su ne wanda Allah ya zaba diddan su tsaye da addinin Allah subhanahu wataala waye yake tsaye da addini in ba suwa sune sai yace wa qala as-sahabi al-jalil abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabi abdullah dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama yana cewa Allah ya kara yarda a gare shi inna allaha ta'ala ittala'a fi qulubil ibad fa ikhtara muhammadan sallallahu alayhi wa sallama fa ba'athahu bi risalatihi wa intakhabahu bi 'ilmi ثم نظر في قلوب الناس بعد فاختار له اصحابا جعلهم انصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يجي للي الله ياي دوبا زوا ga zakatan bayin shi duka bayin shi Allah ya duba zuciyar kowa yace fahtara muhammadan fab'athahu bi risalatihi wa intakhabahu bi ilmi Allah sai ya zabi annabi Muhammad a cikin bayin nashi sallallahu alaihi wasallam ya duba zuciyar kowa ne tunda ai shi Allah shi ya halicci kowa go to sai ya duba zuciyar kowa da ya duba zuciyar kowa sai ya zabi annabi Muhammadu fa ba'athahu bi risalati sai ya aiko shi da sakon shi na annabta na manzanci wanda khabahu li ilmi kuma ya zabo shi da ilimin shi Allah ya fi kowa ilimi sai ya aiki da ilimin shi kuma ya zabo annabi Muhammadu sai ya aike shi da sakon shi na manzanci sai ce thumma nazara fi qulubin nas ba'd bidai da wannan sai duba kuma zuwa ga zakatan mutane bayan haka fakhtara lahu ashaban sai Allah ya zabo ma annabi Muhammad sahabban shi ya zaba mishi sahabbai ja'alahum ansara dini sai Allah ya sanya su sune masu taimakon addini shi wa wuzara annabi kuma sune wakilan annabin shi sallallahu alaihi wasallam to kaji abin da Abdullahi bin Mas'ud yanzu kaga sai kaga wani yana cewa kai inda a ce lokacin sahabbai aka yi ma'aida an ga gobzawa yakin Badar da damu aka yi shi da an ga jarumta ko kaji wani yana cewa kai ai mu da tabi'ai ne wallahi da kaga ruwan hadisi akwai wanda zaka yana fadi haka irin haka ta taba faruwa a Kufa lokacin Hudzaifah ibn al-Yamani yana Kufa sai aka samu wani daga cikin matasa masu kokari da kwanji sun ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tsuman su ya tashi ka yace yanzu Hudzaifah ko sahabban manzon Allah ne Hudzaifah yace kwarai fa yace yanzu kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah yace kwarai kwa sai yace kai yace ka yace da a ce mu ne ina ma a ce mu ne muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da muka gan shi yace a kaho ma ba za mu bar shi ringa tayya ba mu zan mu ringa dokan shi saboda karfin hamasa yake ga ma Hudzaifah shi kuma Hudzaifah sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya da wadi haka Hudzaifah sai kalle shi yake da kai yayi dariya yace ka tuna mini da wani abu da ya faru a lokacin yakin Ahzab kaga yakin Ahzab kafire ne suka yi hadin gwiwa da manahukan Madina aka zo aka kewaye Madina ana so a shigo Allah ya taimaka Salman al-Farisi ya kawo shawara aka yi rami aka kewaye garin inda ba za su iya shigowa ba so aka yi a musu a ritsa su gaba ɗaya kashe kowa da kowa to amma duk da wannan tsoro ya kama kowa saboda su manahukan a cikin Madina suke su kuma ga Qurayshawa sun taho sun ma Madina kawanya sun kewaye ta ciki ya dururuwa kowa zuciyar shi buga take sarawa take Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli sahabbai sai ya ce to man ya'tina bi akhbaril qaum wa zai zo mana da labarin wa'incan mutanen kafirai kowa ya shiru duka wannan sahabban suna nan su Abubakar su Umar su Usman su Ali kowa yana nan amma kowa ya shiru saboda kowa cikin shi ya dururuwa Hudzaifah ne yake ga wannan matashin labarin wannan shi da yake cewa da su lokacin su ne Annabi zai da ba za su bar shi yayi tahiyawa dokan shi za su ringa yace Annabi yace wa zai zo mana labarin mutane Hudzaifah yace kowa ya shiru sai Annabi ya taba shi ce wane ne nan sai yace ni ne ya Rasulullah aka taba Hudzaifah sai yace to je kaka ne mana labarin sai yake yace ina karkarwa yace wallahi in ba dan Annabi bane ba yace mana in ta yace da ba wanda zai kai ni waje wannan mutane yace haka na lallaba na kutsa na shigo cikin su ga sanin kowa da takobi a zahar a hannun shi ana ta ihu ana hamami jira ake dama ta samu a kutsa a kashe musulmai yace daidai lokacin da yazo Abu Sufyan wanda shine yake jagorar tawagar ta kafirai sai hayo saman wani dan abin takawa haka yayi magana yace ya ku jama'a ga iska ta taso gashi kuma duhu ya ratso mu ba mu iya gane dawa-dawayi a kusan mu saboda haka dan saboda tsaro dan tabbatar da tsaro kowa ya tabbatar wane ne a kusan shi Hudzaifah yace to ni kuma ciki na ƙara durar ruwa saboda an aka kuskure aka jiwo aka gani ta ƙare mini sai ce to he sai ne sauki na jiwo na kama na kusa na ce kai wane ne kai sai ce ni ne wane ne ce a to shikenan yace a haka kuma na silale na dawo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da nazo sun yi barci haka na kwanta kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da annabi ya tashi ni ma nayi barci sannan ya tada ni yace ya kai me yawan barci tashi ka ba mu labari ni ka gano a wajen wancan mutanen sai yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin da ya samu. Menene kasuwar wannan kisa? Shine da yanda ka kai ga hamasa da ganin cewa ku in ku ne aka kai guri kaza ai da kun yi kaza. Da yawa daga cikin mutane suna yin wannan abin. Ka damu ne sahabbai da an ga jarumta yaki ai kowanne mu zan mu shiga gaba jinin mu zan mu bada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To in Allah yi ka a can ba sani ba. Tanawa kana cikin layin sai musulmatul kazzab ko layin sai abujahi ba ka sani ba. Kai da Allah ya zabo ka anan ka gode mishi kai musulmincin ka kawai ka nemi aljanna. Wannan sahabban baka san matsayin su ba. Haka kuma ai Saudi Arabia na samu mutane ka je na cewa kai ai ni yanzu aka mani da je a guri kaza in na fara kawo cigaba irin cigaban da za samu bajiya ne eh radda aka kai shi kawai zama kasurgumin barawo shi bai ka cigaba kuma ya sace kudin al'umma da yawa daga cikin mutane haka suke cika baki ci to kada ka ringa mai irin wannan abu ba samu magabata suna aikata wannan abu ba sai mallan yake cewa wa qala Abdullahi ibn Mas'ud bayan ya faɗi wannan abin sai yace ittaqullaha wa alaikum bil jama'a ku ji tsoran Allah kuma ku lazumci jama'a kada ku ringa warewa a cikin tayyuk ta addini yace fa inna Allah lan yajma'a ummata Muhammadin ala dalala tabbas Allah bazai hada al'umar annabi Muhammad akan bata ba a ce wai ga inda al'umma suka hadu gaba ɗayan su sun karkata zuwa guri kaza kuma a ce wai karkatar da suka yi bata ne yace a Allah bazai yi haka nan ba sai ce wasbiru hatta yastariha barrun aw yustaraha min fajr yace kuma in kuna kan addinin annabi Muhammad ku yi hakuri har sai mutumin kirki mutuwa ta riske shi ya huta shi sai mutum ya mutsi a ce Allah sa kwanciya hutawa ce yace mutumin kirki in mutuwa ta riske shi to hutu ce a gare shi aw yustaraha min fajr ku yi hakuri to in fajiri ne kuma shi wannan mutumin kirkin zai zamanto in fajiri ya mutu shi an hutasse shi saboda yanzu in kana da awa fajirai suna nan suna bata ma da awa suna zagin ka to kai hakuri aka ce har da Allah zai kashe su kaga in suka mutu kai ka huta in kuma kai ne ka mutu to kai ma kuma ka huta shine abin da yake fadi sai mallan yace wa qala at-ta'bi'i al-imam abu ayyub as-sakhtiyani wannan muka kama gane shi dazu nan ma mallan ya saki kama gane shi yake cewa inna min sa'adatil hadath wal ajami yace yana daga cikin farin cikin matashi wanda yake sabon yake da kananun shekaru shine al-hadath yaro mai kananun shekaru wal a'jami da wanda bai iya larabci ba da wanda bai iya larabci da yaro mai kananun shekaru yace yana daga cikin jin dadin su an yuwaffiqahum Allahu li alimin min ahli sunna Allah ya datar da su da malami wanda yake ahli sunna saboda yanzu shi wanda yake tasowa mai karamin shekaru in ya zama to malamin da Allah ya jarabce shi da shi ba malami bane ba ahli sunna kaga zai ta barin shi akan bid'a akan bata shi kuma wanda bai iya balarabci kawai daga yaji an jayo larabci ko 20 ne a ce a karanta sai kaje ce sadaka Allahul azim shi ya za aya ce saboda bai iya larabci ba to kaga za a yi mishi dubara a dinga badda shi kuma wallahi ɗan uwa irin haka tana faruwa saboda rashin iya larabci yana badda mutane akwai wani abokinmu da muka yi karatu da shi a jami'an musulunci ta Madina yake bani labari yake cewa wata rana ya tayi a rokon da zai je ya hawo jirgi ta Madina sai akwai sakwatkin shi tunda duwaye ne cikin aurkwar wanda suke bincike kayan ka su ga menene a ciki eh akwai abin da aka hana ta yi da shi su kwace yace to da aka zo an bude valise din shi kawai sai alburda ta hado dan mun san alburda kasida ce ta yi ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda al-Imam al-Musiri yayi yace ya ganta da rubutun Hausa koro na taddawa yace da ta hado ce kai subhanallahi ku tare yace inna lillahi qur'ani ya da Qur'ani yace da aka ga wannan Qur'anin ya hado wannan alburda ta yace ya kayan nashi ma ba abinci aka ce alaga ta mallan amai da Allah kiyaye hanya mallan an taya mu da adda shi yanzu shi wannan duwa ne in da ya ga alburda ta hado shi duk tunanin shi ko abin da ya washi Qur'ani ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da dai kuma abin takeici yaya za a ce musulmi a cikin wannan kasar ta Niger kuma wai bai iya tantance Qur'ani da rubutu na waki kaga ai al'umma tana cikin wani hadiyo wal iyaz billah kai Allah ubangiji ya datar da mu sai yake cewa to wanda bai iya larabci ba da wanda yake mai kananun shekaru in Allah ya datar da su malamin da suke bi ahli sunna ne yace to tabbas wannan farin ciki ne a gare su sai mallan yace wa da al-Imam Malik rahimahullahu qa'idatan azimatan wa muhimma al-Imam Malik ya dora wata ka'ida mai girma kuma mai muhimmanci to lafisu jami'a ma zakarnahu min aqwalil a'imma wanda wannan magana da Imam Malik yayi ita take takaice mana dukkan maganganun da muka wadi gaba daya wajen magana 34 muka wadi a yanzu shi waga magana da zai wadi tace ta 35 amma magana tashi ta gama dukkan maganganun 34 da suka wuce wahiya qawlu yace shine fadar shi Imam Malik da yake cewa lan yasluha akhiru hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwalha fama lam yakun yawma idhin dinan la yakunu al-yawma diyan Imam Malik yake cewa abin da yake na ƙarshe mutanen ƙarshe na wannan al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutanen ƙarshen ta ba za su gyaru ba face da abin da mutanen farkon ta suka gyaru ma'ana kai yanzu duk in kana so ka bi Allah ka samu addini ingantacce ba za ka same shi ba tabbas sai ka koma to mutanen farkon al'umar su da mi suka bi suka gyaru sahabbai mi suka bi sai suka zama na kirki in kana so ka zama na kirki to kai ma sai ka koma kaga abin da suka bi suka zama na kirki sannan kai ma ka zama na kirki sai ce fa malam yakun yawma izin dinan la yakunu al-yawma dinan abin da bai kasance addini ba a wancan lokacin da suka yi rayuwa a wancan lokacin bai zama addini ba yace to a yau ba za a waye gari ba kuma yau kawai hayi rikide zama addini yace ba zai yi ba menene magana tashi take nufi abin da yake nufi shine duk abin da ka gani mutanen farko na al'ummar musulunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sun aikata shi a matsayin addini yana amsa sunan addini to a yau da muke rayuwa sunan shi addini abinda a wancan lokacin ba addini bane ba bai shiga ba cikin addini yau dan muna rayuwa ba wani malami da zai mata iddibara mata kwaskwarima wai kuma a ce wai wannan abin ya shigo ya zama addini ba zai yi ba saboda in kana tunanin wanga abin da aka zo da shi a yau karshen zamani an kutsa shi cikin addini to kaman zai dauki ma'ana guda biyu ne ko ya kasance cin yara ne ga abin da Annabi ya zo da shi na musulunci ka mushi gyara shi da yazo eh ba daidai ba to ka ci gyaran shi gashi nan wannan a sa shi cikin addini in kuma ka ce ba haka ba to kana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi da sako na manzanci to ya ci amana sakon Allah sai ya boye wani abu bai faɗi ba shine yanzu kai a ƙarshen zamani ka gano shi kake faɗi amma in ba haka ba in dai ka yarda Annabi ya isar da sakon shi wanda Allah ya bashi 100% to tabbas addini ya riga ya cika tun a wancan lokacin abin da yake addini a can shine har yanzu addini abinda ba addini ba a can a yanzu ba zai zama addini ba kuma duk mai so ya samu shari'a da gyaruwa to dole ya koma ya gani mutanen farko da menene suka gyaru malin yace hazihi baqatun atilatun min aqwali ba'dil ba'di a'immatis salafis salih wannan maganganu da muka kawo tarin maganganu ne na wasu daga cikin manyan limamai na magabatan kwarai min ahli sunnati wal jama'ati al mu'tabirin na daga limamman ahli sunna wal jama'a wa'inda al-mu'tabarin wa'inda ake aiki da maganarsu fil amri wal ittiba fil amri bil ittiba'i wan nahyi anil ibtida maganganun su ne muka kawo wa'inda suka yi akan umarni wajen yin biyayya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hani akan aikata bid'a wa hum ansahu al khalq kuma su wa'innan su ne mafi gyaruwan halittu ga baki daya duk wanda ya zama mutumin kirki wallahi jama'a bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake zama mutumin kirki su ne mafi zama gyararru a cikin al'umma wa abarruhum bi ummati kuma su ne mafi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma shi kakab cikin al'umma Annabi Muhammadu ba wanda yake sahabbai biyayya a gare shi saboda kai yanzu ma kana ji malami sun gaya maka hadisin Annabi ya ce ai kaza kana ji kai ka ki da gangam ko kuma ya hana kaza kana ji sai ka ci gaba da yi ka dai ka ta kayan ka sahabbai ba haka suke sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallama za a gaya musu ya ce kaza kai sai su juya jama'a mu dubi labarin kiblatain masjid kiblatain yana daga cikin masallatan da in aka tayi a wato wanda Allah ya hore mishi zuwa aikin haji ko umara in ya tafi Madina a cikin guraren da ake zuwa ziyara akwai masjid kiblatain masjid kiblatain menene tarihin shi ai a da ana sallah ba gaba sai ke kallo ba ana kallon baitul maqdis ne masallacin qudus a da sahabbai nan suke kallo suna sallah kai tsaye Allah da ya sauko aya fa walli wajhaka shatrul masjid al haram in zaku yi sallah ku kalli masallacin harama aka koma ka'aba ko to akwai wanda suke bayan gari su ba a Madina ba suke can irin wannan ɗan ƙauyuka na bakin gari dai haka su kuma suna can suna sallah labari bai kai musu ba an sauyi alƙibla to wanda shi kuma yana nan ayat ta sauko labarin ya kai mishi ya zo
sai da yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tahi ya isko su da ya isko su sai isko su suna yin sallah azhar to yanzu ya zai barin su zai Allah tuntuni ya riga ya sawa al-qibla su kuma ga sunan suna kallon Baitul Maqdis su huwa al-qibla sai musu magana yace ina sanar da ku Allah subhanahu wataala ya masanya mana al-qibla Allah ya saba ku aya yace in za a yi sallah akalli masallacin harama suna tsaka sallan kai tsaye suka juya suka kalli masallacin harama kaji biyayya irin ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ne yazo musu annabi ya sai al-qibla kai tsaye suka sauyata su ba tare da wani wata ba sai suka yi sallah guda daya amma a cikin ta sun kalli mi al-qibla guda biyu shi yasa ke cewa masallacin masjid al-qiblatay yana da cikin masallacin da ake zuwa ziyara in an je Madina Allah ya bamu ikon ziyartar shi sai ce wa alamuhum bima fihi ne fi salahuhum wa innan mutanen sahabbai su suka fi kowa sanin abin da yake akwai gyaruwan al'umma a cikin shi wa hidayatuhum da kuma shari'ar su wa najahuhum da kuma cin nasarar su wa falahuhum da samun babban raban su a lahira fi dunya wal akhirah a duniya da lahira yusuna ummatahum suna yi wa al'umma su wasiya to kaga wa'annan al'ummar da aka ambata suna da wasiyar da suke ma al'ummar su shine mallan zai zano mana wasu daga cikin wasiyai na farko yace bil i'tisami bi kitabillah daga cikin wasiyar da magabata suke yi shine ayi ruko da littafin Allah wannan alqur'ani ko to ayi ruko da shi ko sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruko da littafin Allah shine alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune hadisan shi ingantattu sai ce wa ma kana alaihi sahabatul kiram radiyallahu anhum ajma'in kuma ayi ruko da abin da sahabbai suka kasance akan shi Allah ya kara yarda a gare su baki daya kaga kenan in za a yi ruko ne da abuwa guda nawa abu guda uku na farko littafin Allah na biyu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na uku sai ce abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance akan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu makamancin haka cikin hadisi sai yake cewa alaikum taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ce na bar muku abinda in kuka yi ruko da shi ba za ku bace ba har abada littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani gurin sai yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin addu alaiha bin nawajis na hore ku da sunnata da kuma sunnar sahabbaina suni khulafa'ur rashidin kaga wannan abubuwan to kai ruko da su a cikin rayuwarka tabbas in kai ruko da su zaka gani kai rayuwar addinin ka tsarkakakkiyar rayuwar addini kuma zaka samu nasara a cikin rayuwarka ta duniya da lahira abu na biyu yace wa yuhadhiruna ummatahum min muhdathatil umuri wal bid'i wattiba'il hawa suna tsoratar da al'umma daga kirkirarrun al'amura a cikin addini sune bid'o'i wattiba'il hawa da kuma bin san rai bid'a abin gushe ma ce abin kauracewa ce saboda haka suna tsoratar da mutane daga bin bid'a wa turuqi ahlil ahwa'i da kuma bin hanyoyin wa'inda suke ma'abota bin san ransu wa dalali wal kufr da kuma wanda suke ma'abota bata da kuma ma'abota kafirci tabbas in kaga wasu daga cikin wa'innan da aka ambata to ka ji tsoran bin tafarkin su in suka yi yamma to kai gaugawoyin gabas don ku saba hanya amma abu na uku sai ce wa yukhbiruna kama allamahum annabi sallallahu alaihi wasallama bi anna tariq al khalas kuma suna bada labari su wa'innan magabata kamar yanda annabi ya ba su labari kamar yanda annabi ya koya musu kamar yanda annabi ya karantar da su anna tariq al khalas tabbas hanya wadda take ta samun lahiya wa sabilan naja da kuma tafarki wanda yake na kubuta wal fala da samun tsira wa tawfik da samun tawfiki daga wajen Allah was sadat da kuma kubuta da bin hanya madaidaiciya was sa'ada da farin ciki wal fawzi fid darain da samun nasara a gidaje guda biyu na duniya da na lahira huwa tamassuk shine yin ruko wal i'tisam da kuma wato ruko na gaske bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi al-kiram da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hadiyin shi wato shari'ar shi wanda take wato abin girmamawa in kai ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wa'innan abubuwan da aka ambata ga baki daya zaka same su sai yake cewa wa tariqihil mustaqim
kuma zaka samu kanka akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala madidici fi kulli saghiratin wa kabira a cikin kowane dan karamin abu ko kuma babba babban abu ko dan karami kai dai kakka yarda kauta daga ni daga shari'a da kuma riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amalan bi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala ba dan komi ba sai dan yin aiki da fadar Allah madaukakin sarki da yayi a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a qur'ani wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum Allah yace ku bi mafi kyawun abinda aka sabkar muku daga wajen ubangijinku min qabli an yatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun tinka bin azaba ta zo muku ba zato ba tsammani ba tare da kun sani ba ku yi biyayya biyayya ga mafi kyawun abinda aka sabko muku daga wajen ubangijinku menene mafi kyawun abinda aka sabko daga wajen ubangiji shine alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ayat ta daban Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wama ataakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wama ataakumur rasulu fakhuzuhu duk abinda manzo yazo muku da shi to ku yi riko da shi menene abinda manzo yazo da shi shine sunnar da yazo da ita domin ita sunna tana zauwa ne dan ta fassara abin da yazo a cikin alqur'ani to ga alqur'anin kuma da kanshi yana cewa abin da manzo yazo da shi to ku yi riko da shi sai ce kuma wa ma nahakum anhu fantahu abin da kuma wannan manzon ya hana ku to fantahu ku hanu in annabi yace ai ai in ya hana to a hanu shine abin da Allah yake fadi a cikin wannan ayat sai ce wattaqullah kuma ku ji tsoron Allah innallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne kaga Allah yace abi manzo cikin abin da yace na umarni ne a hanu cikin abin da yake na hani ne sai Allah yayi maganar hukuma me yasa ana so a nuna maka cewa wanda ya saba akan wannan to tabbas hukuma ta ubangiji subhanahu wataala tana nan tana jiran shi Allah ya kare mu sannan Allah subhanahu wataala ya fada a wata ayat ta daban yake cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku inda kuka yi imani da Allah istajibu lillahi walir rasuli ku amsa kiran Allah da manzon shi idza da'akum lima yuhyikum idan sun yi kiran ku zuwa ga abin da zai raya ku menene abin da yake raya mutane shine alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to ku amsa kira in an kira ku zuwa ga wannan sai ya ce wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi yace kuma ku sani Allah yana kange tsakankanin mutum da zuciyar shi Allah yana katange tsakankanin mutum da zuciyar shi sai ya ce wa annahu ilayhi tusharun kuma lalle ga Allah subhanahu wa ta'ala za a tattaro kaga wannan aya ita ma aya ce da take nuna cewa amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake kira yana ɗaya daga cikin ababen da Allah madaukakin sarki yayi umarni ga dukkanin musulmi su aikata aya ta gaba wanda malin ya kawo yake cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula sai ce wala tubtilu a'malakum Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku inda kuka yi imani da Allah ati'u Allah ku bi Allah subhanahu wa ta'ala wa adi'ur rasula kuma ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukan jama'a in muka kalli wannan ayat tana karantar da mu wani dan karamin abu mai matukar muhimmanci Allah ta yi ku bi Allah sai ce kuma ku bi manzo jama'a menene bambancin bin Allah da bin manzo bin Allah shine bin manzo ko haka ba amma wannan ayat ta ce abi Allah abi manzo wannan abin yana nuna maka cewa shi Qur'ani da yazo ba kowane bayani bane bai zo da shi gaba daya akwai abin da yazo yayi tauri akwai abin da yazo yayi gamamme manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai fassara shine zai wanda zai hada shine wanda zai yi bayani shi za da zo maka ce Allah da yace a tsaye da sallah a bada zakka a Qur'ani haka ya fadi amma kai ya zaka kai sallah to bai ga maka ban ka zo kai kabbara in kai ruku'i kace subhanar rabbil azim duk Qur'ani bai ga maka wannan ba kenan wa zai maka wannan bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in annabi ya ce maka sallu kama ra'aytumuni usalli wi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah nan qur'ani Allah ya ce maka wa qimus salata ku tsaye da sallah to ai ina ga kenan in ka bi Allah ka tsaye da sallah sai ka manzo Allah ka yi ta yanda annabin ya shikenan shine wa qiullah wa qiur rasul ku bi Allah ku bi manzon shi sai Allah ya riyi ayat da wani abu sai ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukan kenan haka me yake nufi in baka bi Allah ba kabi manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aikin ka ya lalace jama'a dama ba za a san biyayya ga manzo Allah sai an san biyayya ga Allah kuma in kabi Allah shi kadai kace kai babu ruwanka da biyayya ga manzo Allah nan ma aikin ka ya lalace kamar yanda zan kalkatu suke ko su sun bi Allah amma ba ruwansa da dizi aikin sa lalacacce ne tuntuni tun da gurma shine abin da wannan yace wala tubtilu a'malakum kada ku bata aikin ku ya zakai ka kibata aikin ka shine atiullah wa atiur rasul ku bi Allah kuma ku bi manzon shi wannan shine karshen babi wanda mallan ya kawo mana game da maganganun magabatan kwarai kan ga mallan ya kawo mana magana kusan da 35 wasu daga cikin sahabbai ne wasu kuma daga cikin tabi'ai dangane da yin biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hali akan bid'a insha Allah ta'ala a darasi na gaba zamu shiga wani sabon zance da mallan zai kawo shurutu dawabit ad-da'wati ila aqidati ahli sunnah wal jama'a sharuda da ka'idodi ga wanda yake so yayi kira zuwa ga tafarkin aqida ta ahli sunnah wal jama'a kawai ba dan kai kana ahli sunnah wal jama'a ba in kana so ka kirayi mutane zuwa ga aqida kawai zaka zo ka durmu a akwai sharuda da ka'idodi wanda ya kamata a cika sai Allah ya kai mu sati na gaba nan ne zamu tashi insha Allah anan ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته